kyakkyawar magana. Tilas ne ni na gode kun yo kalmar girma.
Kwalele, kwalele, kwalele.
Mota gurgu in baka da handset kurma in baka da nera makaho 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 na mamakin matan zamani na mamakin wannan harka su mama zinda en yaudaro sakin baki kamar mangoro zace dake shi ne Romeo dan Allah ki zam Julio shi da biro sai dai iyo ya mai da ke kamar rodeo yace zai si miki kiyariyo ki hankali akwai in haro ba shi da sisi balle taro macen zamani na mamakin wannan harka harka soyayya na so you do na so you do na for you em mata na so you do na so you do.
Ruwan kendir, ruwan roba, ruwan hawaye na soyayya. Kendir wani kanka ka haska wani, ka haska baki, ka haska fari. Farin mawaki mai makogoran zinare wanda ke aman dada dan sautuka akan soyayya mai baki da fari. Waƙoƙin zaki da ɗacin soyayya, rabo da rashi na soyayya, haske da duhu na soyayya. Duk a cikin wannan sabon kundin waƙoƙin na Zeriums. Waye sani, waye san da yawa, waye san kaɗan a cikin labarin santsin soyayya. Saurari sabon kundin waƙoƙin Kendir a sanar da kai ta hanyar amo. Sasamari kuka sa ƴan mata su dara. Sarausa ya sannan su fashe da kukan tausayin saurayi Kendir. Ya ƙone kansa ya haska wata.
Na zama Kendir, ƙone kaina, haska wani.